sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim nan dauke da kanan labarai.
To Amina, mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wani hadarin da ya auku a wani wurin hadar gawayin kwal a yankin Siberia na kasar Russia a yau dinnan Alhamis. Wata fashewa da ta auku daura da wata makaranta a Mogadishu babban birnin kasar Somalia a yau dinnan Alhamis ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 8. Sannan Prime Minister Australia Scott Morrison ya bada umarnin aikawa da jami'an diplomasiya da 'yan sanda da sojoji kimanin 100 zuwa tsibirin Solomon Island, inda wata zanga-zanga ke dada tsanani.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kasashen Ghana da Denmark tsorata ba hannu kan yarjejeniyoyin sauyin yanayi guda biyu da zammar takaita fitar da haki mai gurɓata muhalli. Sannan za ku ji cewa kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa shiyar jihar Bauchi ta ɗiba wa gwamnatin jihar Bauchi makonni biyu don su cika alƙawarin da suka cimma a tsakanin kungiyar da kuma gwamnatin ta jihar Bauchi. Daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro ke tura mana. Kafin duk waɗannan rahoton nan, bari mu fara da kawo ku labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan auni lafiya. Ga labaran: mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wani hatsarin da ya auku a wani wurin hakar gawayin kwal a yankin Siberia na kasar Russia a yau dinnan Alhamis, baya ga wasu kuma fiye da 40 da suka samu raunuka. Hukumomin yankin sun ce akwai mutane 285 a ramin hakar kwal din na Lisiazana da ke yankin Kemerovo a lokacin da hatsarin ya auku. Ana kan aikin ceto sauran mutane sama da 40 da har yanzu ke can ƙarƙashin ƙasa. Mai magana da yawun fadar shugaban Rasha ta Kremlin, Dmitry Peskov, ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka mutu. Wata fashewa da ta auku daura da wata makaranta a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia a yau dinnan Alhamis ta yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla 8 baya ga wasu kimanin 17 da suka ji raunuka. Ƙungiyar Al-Shabab mai tsatsauran ra'ayi ta yi ikirarin kai harin na birnin Mogadishu, wanda ke zuwa 'yan kwanaki kawai bayan wani harin kuma da ya halaka wani fitaccen ɗan jaridar ƙasar ta Somalia. Wata takardar bayani da ta fito daga ƙungiyar Taliban na cewa dama wata tawaga ce aka auna a harin na yau Alhamis, wanda ya auku yayin da jama'a da dama ke ta kai komo da safi. Prime Minister Australia Scott Morrison ya ba da umarnin aikawa da jami'an diplomasiya, 'yan sanda da kuma sojoji kimanin 100 zuwa tsibirin Solomon Island, yayin da masu zanga-zangar nuna kyamar gwamnati suka yi biris da dokar hana fita zuwa yau dinnan Alhamis rana ta biyu. Morrison ya ce Prime Minister tsibirin na Solomon Island, Manasse Sogavare, shine ya roka a taimaka, kuma wai abinda Australia za ta yi shine tabbatar da kwanciyar hankali da tsaro. Ba niyyar gwamnatin Australia bace sam ta yi katsalanda a harkokin cikin gidan kasar Solomon Island. Wannan su ne za su daidaita da kansu, abinda Morrison ya gaya ma manema labarai kenan.
Tumadalla. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba. Kafin mu kawo ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu. Kasashen Ghana da Denmark sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyin sauyin yanayi guda biyu da nufin takaita fitar da hayaki mai gurɓata muhalli daga jiragen ruwa da kuma shirin tsaftataccen ruwa na Green Umbrella na Danish a ƙasar. Bikin diplomasiyar ya gudana ne a gidan Jubilee lokacin da Prime Minister ƙasar Denmark Mette Frederiksen ta ziyarci shugaba Akufo Addo a wani bangare na ziyarar kwanaki biyu da ta kai Ghana. Shugaba Akufo Addo ya amince da goyon bayan da ake baiwa nahiyar Afirka kan yaƙi da 'yan ta'adda da ayyukan satar fasaha da gwamnatin Denmark ke yi. Ga wakilin sashen Hausa Redwan Abbas da ƙarin bayani.
ya rantsa prime minister kasar Denmark Mette Frederiksen shine irin sa na farko da premier kasar ya taba kawo wa Ghana. Ziyarar ta ta karrama cika shekaru 60 na kurdar diplomasiya ne tsakanin Denmark da Ghana. En kasar Denmark dai na ganin kasar Ghana a matsayin muhimmiyar kawar kawanci a Afirka ta yamma da baki dayan Afirka. Prime minister tace kasar Ghana kawaci mai muhimmanci a Afirka ta yamma musamman a fuskan zama lafiya da tsaro. Hadada tsaro na ruwa, bunkasar tattalin arziki da tirida. Premier ta kuma nuna cewar bayan hurdar diplomasiya na tsawon shekaru 60 tsakanin Denmark da Ghana lokaci yayi da ya kamata a tsunduma cikin danganta mai karfi da al'ummun Ghana da na Denmark za su amfana da shi.
We are all very happy about being here and the two of us agreed on a lot of different topics. And of course we
dukkan mu muna farin cikin kasancewa a nan kuma mu biyun mun amince akan abubuwa daban-daban babu shakka mun samu fahimta mai karfi tsakanin mu dukkan su masu nagarta sa'annan kuma mun shimfida tarin abubuwa bisa teburin mu don gaba misalin canjin yanayi irin barna da yake yi a nahiyar ku duk yana a cikin agendan mu akwai maganar yin kaura da irin matsaloli da ke tare da shi yadda da za su nufaci zancen canjin yanayin Afirka da Turai saboda yanzu a zancen canjin yanayi din nan ana buƙatar ƙasawa mai ƙarfi tsakanin Turai da Afirka muna da ƙawance mai ƙarfi da ya haura shekaru 60 tsakanin Denmark da ƙasar Ghana wannan yana da ban sha'awa nan gaba yau za mu duba rabon ruwa a haƙiƙa lamari ne mai muhimmanci saboda canjin yanayi sai zancen tsaro akwai ganara nufata lamarin tsaro din nan na ruwa wanda ke da muhimmanci ga Denmark yadda za mu yi aikin haɗin gwiwa a kansa. Shugaba Akufo-Addo ya gode wa gwamnatin ƙasar Denmark da irin taimakonta ga ƙungiyar tarayyar Afirka a fagagen tsaro.
Relations between our two countries date back a very, very long time. It's been a very constructive.
Danganta tsakanin mu ya jima kuma danganta ce mai ƙarfi. Akwai abubuwa da yawa tsakanin ƙasashen namu guda biyu. Wannan danganta zai kasance ne tsakanin tarayyar Turai da tarayyar Afirka kuma zai bada dama ga shugabannin bangarorin guda biyu su hada kai wurin nufatan muhimman ababa da ke gabanmu kamar samarwa matasa aikin yi tsaro zangwamar soji bangaren Sahel a Afirka ta yamma wanda ke ci gaba da zama barazana ga tsaron Afirka da kuma kungiyar ECOWAS sai zancen fashi a tekun Gulf of Guinea lamarin da kuka yi amshi a kai muna jinjina muku yayin ziyarar prime minister san za ta ziyarci frigate Esben Snare wadda aka tura zuwa Gulf of Guinea har zuwa watan Afrilu shekara ta 2022 wannan gudunmawar Denmark manufarta ne inganta tsaro akan teku da dakile harkokin masu fashin teku na yankin inda jiragen Denmark 30 zuwa 40 ke sintiri yanzu haka Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya
To Amina rahotanni na cewa Prime Minister Habasha Abiy Ahmed shi da kansa ya je fagen daga inda sojojin gwamnati ke fafatawa da yan tawayen yankin Tigray al'amarin da ya janyo kiraye-kiraye daga kasashen duniya bisa jagorancin Amurka na akama tafarkin diplomasiya wajen warware matsalar da kuma gaggauta kwance lamara wannan yakin da ake yi a ƙasa ta biyu a yawan jama'a a bangaren arewacin Afirka ya janyo halakar dubban mutane tare da jefa wasu dubban kuma cikin matsanaciyar yunwa tunda dai gwamnatocin kasashen waje suka umarci ƴan kasashen su da su fice daga Habashar yayin da yakin ke dada kazancewa da kuma fargabar yuwar ƴan tawayen na Tigray su danna har cikin Addis Ababa babban birnin kasar Abiy wanda ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel a shekara ta 2019 a yanzu yana jagorantar matakan mayar da martani a yaki kuma jiya ma daga fagen daga yake shugabantar kasar a cewar kafar labarai ta Fana. Yau Alhamis, kotun kolin Rasha za ta saurari wata ƙara ta neman a soke wata ƙungiya mai suna ‘Yan Tuni ko Memorial, wacce ita ce ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mafi girma a ƙasar, kuma uwa ga sauran ƙungiyoyin farar hula a faɗin ƙasar. Ƙungiyar ta Memorial, wadda wasu ‘yan tawayen tsohuwar tarayyar Soviet ciki har da mutumin da ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, Andrei Sakharovov, suka kafa a shekara ta 1989, ta tattara bayanai da dama na irin ta'asar da aka tafka a zamanin tarayyar Soviet, sannan ta sha gwagwarmayar tabbatar da ‘yancin ɗan adam a faɗin Rashar. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci kotu ta soke ƙungiyar Memorial International, wadda ita ce ma cibiyar ƙungiyar ta Memorial, saboda zargin cewa ta saba ma dokar ƙa'idojin da aka gindaya ma duk masu hulɗa da ƙasashen waje wadda ake takaddama a kai. Wannan yunkuri dai ya janyo cece-kuce matuƙa. Amurka ta yanke shawarar kusan ruɓanya harajin da take sanyawa kan wasu katakai da ake shigowa da su daga ƙasar Canada, daga akasarin kamfanoni zuwa kashi 17.9 cikin 100, a cewar ministan cinikayyar ƙasar Canada Mary Ringa a jiya Laraba, ta ƙara da cewa Canada ta yi matuƙar takaicin hakan. A yanzu harajin kashi 9 cikin 100 Amurka ke sama akasarin kamfanoni.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasa a jihar Bauchi ta ɗiba wa gwamnatin jihar Bauchi makonni biyu don su cika alƙawarin da suka cimma a tsakanin ƙungiyar da kuma gwamnatin jihar Bauchin, ko kuma su janye ‘ya’yan ƙungiyar da suke gudanar da ayyukan jinƙai su fiye da 1000 da suke gudanar da ayyukan kiwon lafiya a cibiyoyin samar da ayyukan lafiya kimani guda 100 da suke a yankunan ƙananan hukumomin jihar Bauchi guda 20. Daga Bauchi ga rahoton wakilin sashen Hausa Muhammad Abdul Wahab.
A taron ‘yan jarida da suka gudana a ɗaya daga cikin cibiyoyin gudanar da ayyukan lafiya na jiha, shugaban ƙungiyar Comrade Yusuf Aliyu Bada ya ce sabili da halin kunci da ‘ya’yan ƙungiyar ke fuskanta ne, yasa dole su gabatar da wannan bayani wa ‘yan jarida, kasancewar sun shafe goman shekaru suna aiki amma ba a ba su ko da sisin kobo ba.
Ba komai yasa muka gabatar da wannan taron manema labarai ba, face irin matsanancin halin rayuwa da ‘ya’yan ƙungiyar mai albarka suke ciki. Sabida su ne wadda suka je suka yi karatu a fannin kiwon lafiya, suka samu ƙwarewa, wadda kuma suka dawo suna ba da gudumawa a dukkanin lungu da saƙo na asibitittukan da suke cikin jihar Bauchi. Sun shafe sama da gwamman shekaru suna wannan aikin sa kai ɗin ba dare ba rana a dukkanin cibiyar kiwon lafiya na jihar Bauchi, amma babu wani kulawa da suke samu daga wurin gwamnatin jiha. Kulawa ta yadda za a samar da ɗan wani abu komin kashinsa na hasafi ana tallafa musu da shi a dukkanin ƙarshen wata domin ƙara musu ƙarfin gwiwa, ko kuma uwa uba a ɗauke su aiki. So mun yi kira kuma an samu alƙawarruka kala-kala har sau biyar tsakaninmu da gwamnatin jihar Bauchi, amma maganar da nake tun daga shekarar 2019 zuwa yau wannan alƙawari bai samu damar cika ba.
Kun kai kuna
aƙalla a jihar Bauchi muna da mutum guda 2,897 wanda suke halartattun ‘ya’yan ƙungiya, badda wanda har yanzu suna kan shigowa suna sake sabunta rijistar shiga ƙungiyar mu.
To a halin yanzu da yake ganin cewa kun yi iya bakin ƙoƙarinku, kun yi tuntuɓa, kun ba a rubu, gwamnati bata ce ko yanzu me ya rage muku?
Yanzu matsaya da muke da shi na ƙarshe a nan shi ne akwai asibiti ɗaiɗai sama da guda 100 wadda suna hannun ‘ya’yan ƙungiyar mu ne mai albarka 100%, babu wani ma’aikaci na dindindin ko guda ɗaya. So wa’innan da kuma asibitittukan da suke gudanar da aiki wadda mafi yawa ‘ya’yan ƙungiyar mu ne da suke ciki, za mu janye su, za mu tafi yajin aiki sai mama ta gani. Muddin gwamnati bata kula ta zuci wani abu kan wannan koke da muke gabatarwa na tsawon lokaci.
Shi ma nasa bayanin kan batun kwamishinan lafiya na jihar Bauchi Dr. Sumaila Dahuwa ya baiwa ‘yan ƙungiyar haƙuri, sannan za a kai matsalar tasu ga gwamnan jihar Bauchi.
Suna da abubuwa da suke yi wanda yake muhimmi a harkar lafiya ta Bauchi State. Abinda yasa ake barin volunteer su yi aiki shi ne saboda idan an zo ɗaukan aiki a fi ba su fifiko akan waɗanda ba su taɓa yin volunteer da su yi mana wannan aiki ba. Ka ga wannan document ɗin da yake hannuna? Me kuka gani yana? Dinnan sunaye ne kowa da shekarar inda ran da ya makaranta inda ya makaranta inda ya ƙare shekara na ya ƙare da nan ba sa. Yanzu su ne a gabana. Zan kai wa mai girma gwamna don ya ga halin da ake ciki ya mana approval. Kun ga dai ga wannan MM of Employment of Indian Aboriginal State who completed basic nursing, basic midwifery, BSc Community Midwifery, Medical Science Assistance, Community Health Extension Workers, Nutrition and Dietetics. To wannan shine a gaban mu wanda zamu je mu kai masa dan ya ga halin da ake ciki da kuma ya bi kadun waɗannan mutane. Amma gwamnati tana yin duk abin da za ta iya yi akan wannan al'amari.
Abdulwahab Muhammad mu ya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Abdulwahab da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato na lafiya uwar jiki da wakiliyar Mahawu Umar ke shirya mana.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da ƙwararre kan maganin cutuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavu kan yadda ya kamata a kula da farce amma sai lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki. A wannan mako za mu ci gaba da tattaunawa ne game da wannan batu. To likita, barka da wannan lokaci.
Barkanmu da warhaka.
To likita, a wasu lokutan akan samu wasu mutane kaga faratinsu bashi da ƙarfi yana yawan karyewa musamman idan yayi tsawo kaɗan. Shin rashin isasshen wani sinadari a jiki ne ke kawo hakan ko kuma yaya?
Na farko dai akwai yadda halitta kowa yadda Allah ya halicce shi, kama daga yara ko matasa ko manya da sauransu ko mata misali da kuma jinsin maza da mata da sauransu. Abin da yake faruwa shine wasu Allah ga halicce su dama misali da irin wannan rashin kwarin facce ko rashin karfin facce din. To amma akwai wanda kuma za ka ga daga baya an samu rashin abubuwa na abin da ya shafi abinci a jikinsu da sukan taimaka ko wasu sinadarai da kika ce misali wasu abubuwa da ya kamata taimaka wurin karfin farce din da sauransu. Sai kuma irin kankara da akan yi, akwai wasu irin kankara da akan yi hala daga baci ga an kankare farce da yawa wadda daga baya hakan ya rage masa kwaljini da kuma kwari ko karfi da sauransu. So shawaran da zan bada anan shine akwai abubuwa da ya kamata misali abin da ya shafi nauka na sinadarai da kuma wasu abubuwan daga ma abinci ake samu. Misali dauki misali kaman wayanda akan samu dai misali daga ciki kaman vitamins and ions misali abin da ya shafi nau'i na sinadarin vitamins misali da kuma calciums ana iya samu wannan abincin da ya kamata a samu wannan da dama mun yau da gobe ya kamata a samu kaman abin da shafi ma lemo misali akan samu a wannan. Sai kuma wasu nau'uka na kaman kifi da kuma tauna kashin kifi da sauransu. Yalle binciken wannan yakan dan karawa waɗanda ba su da karfi na ko kwarin wannan farce da sauransu. Sai kuma madara da yau da gobe dai cin irin wannan abubuwa. Sai kuma abin da shafi ganyayyaki wato su leafy vegetables da sauransu, lalle wannan sukan taimakawa dan adam idan yana cin su ya zanto cewa farcensa suna da karfi da kuma kwari saboda wannan abinci ya sabarwa ko wance ya samarwa jikin wasu sunarai da kuma ya kamata farajin su zama tocewa sun dan samu karfi da kuma karfin gwiwa saboda wannan cin nau'ukan abinci da yake da suke da wannan nau'i na vitamins and calcium da sauransu din.
Zaka ga jarirai ko kuma kananan yara farcen su wani lokacin zaka ga ba tsayin a zo a gani ba amma kuma yana da matukar kaifi duk yanda suka kai ga sun kama mutum sai sun ji masa ciwo. Su suna da isasshen sinadarin nan ne a jikinsu da farcen su yake zama mai kaifi ko kuma me yake faruwa?
Da farko dai muhimmin magana dazuna abin da shafi wato haka Allah ya kan yi kowa da kowa. Sannan na biyu lalle jarirai kuma da yake magana sukan so su mutane sukan gano irin wannan cewa lalle farajin su da karfi sosai. Karki manta jariri ya magana akan abin da shafi kara karfin ko kwarin abin nan na faraci da sauransu. Akwai nauka abinci daga ciki, akwai madara da sauransu. Wasu abubuwa sukan kasance zan so masu sauraro su san cewa akwai da dama abubuwan da suke faruwa tun lokaci ma da yaro yake cikin mahaifiyarsa kafin ma a kai ga haifansa takan ci abinci da wasu abubuwa da kuma yakan taimaka wa wannan yaro. Na biyu kuma bayan fitowarsa bayan haihuwarsa nake nufi zaki ga yana shan mama misali yakan sha nono daga ita mahaifiyarsa da kuma dai wasu abubuwa da har yanzu sun da ita takan ci kuma takan yi shi yakan sha daga nononta misali. So ganin cewa hukumar lafiya ta duniya da kuma abin da shafi kula da lafiyar lafiyar uwa da jaririnta da sauransu. Binciken wannan ta wannan bangaren cewa ana iya samun yawan shan nono da yara suka yi, sannan yakan taimaka musu da dama, ba ma ta bangaren barci kawai ba, har ta bangaren abin da ya shafi kwanya, abin da ya shafi kwakwalwa, da kuma wayo, da kuma irin abin da zaga yaro dai yana da wayo da sauransu. So alama ce ta cewa za ka ga jariri ko karamin yaro barcin sa yana da karfi da kuma karko, saboda lalle mun lissafa madara da kuma wasu abubuwa da har yanzu idan ita mahaifiyar ta kanci wannan abinci, akan iya samun cewa yaro zai samu wannan nau'i na kwari na abin da shafi karfin farce da sauransu. Ba ma kawai bangaren farce ba, da dama abubuwa a jikin jariri da kan samu daga abin da shafi mahaifiyarsa, saboda he solely depend on nono da yake sha ko mama da yake sha. Wannan kuma ba kawai shan mama ko shan nono din ya koshi kawai ba, da dama akwai a little benefit, akwai da dama abubuwa da shi yaro kan amfana saboda wannan. Saboda haka dan so masu sauraro san cewa ya zama to abin tambaya, kuma su za su sani na sani yana da kyau san cewa shan wannan nono da yaro yakan yi lokacin da yake jariri ko kuma kamancin haka, yana samun da dama wasu abubuwa da suka taimaka wa jikinsa, ba ma farce kawai ba.
To likita kai bayanin cewa akwai wasu misali rashin gyaran farce, akwai wasu irin cututtuka ma da suka danganci farce kamar su onychosis da sauransu. Shin idan mutum ya samu wannan matsalar, in ya zo asibiti yakan zo ya warke ko kuma a gida ne zai yi wannan jinyar, ko kuma yaya? Sa'annan kuma in ciwon ya same shi yakan zo ya warke?
Wato warkewan ciwo dama irin wannan yana da alaka da irin wani irin ciwo ne. So akwai cututtuka da dama da sukan zamto ko a farcin ya zamto ta kare daga ciki, ko farcin ya kare daga ciki a samu wani nau'i na cuta ya shiga, sannan ya kai ga kumburin yatsa da sauransu, imma yatsan hannu ne ko na kafa, sai shiga daga baya dole sai ya je asibiti ya ga likita, a gama farko me ya kamata a fara yi, saboda a san menene ma ya haddasa wannan da farko kafin a kai ga jinya ko wani abu. Lalle zan so masu sauraro su san cewa yana da kyau a je asibiti, sannan akan je asibiti da dama saboda irin wannan. Akwai yadda zai zamto ko da farce ya kare daga baya kuma sai wani sake tohowa da kuma kumburi, akwai datti da zai shiga cikin asalin inda farce ke tsiro daga ciki, ya zamto shi ma ya haddasa, kuma har yanzu kwayan cututtuka sun shiga, ko ya zamto yana jini, ko yana ruwa, ko ya zama ya kumbura, ko wani abu dai da sauransu. So lalle ana iya zuwa asibiti, sannan a likita kan iya duba ya ga cewa garin ya aka samu wannan matsala, sannan a ga yadda za a dinke shi, imma na magani imma na wasu abubuwa. Sannan abin da ya shafi hatsaruka da sauransu na yatsa da zuwa farce zuwa yatsa, kuma yakan kai ga har yanzu ya kai ga ko ma sai an yanke yatsar daga baya, ko kuma a ya zamto cewa magani za a yi ta yi mutum ya dauki lokaci yana jinya, musamman farce na kafa. Zan bada misali aka farce na kafa, saboda yanayin yadda muke taku muke tafiya a ƙasa, lalle ƙasa da kura da sauran wasu abubuwa na datti suna iya shiga su tarar da wannan, sai kaga daga baya yatsa ya zamto ya samu matsala, imma kamar da bada misali ko jini, ko kuma ya zamto farcen ya fara gutsura daga ciki, ko kuma yatsan abin da ya shafi farce ya kai ga har yatsan ya fara gutsura daga ciki, wanda hala daga baya sai dai a yanke a sake dinke gurin, ko a yi jinya mutum ya zamo ya dan samu wata na ƙasa saboda wannan.
To likita, akwai abin da ake cewa dan kakkari, shin shi ma yana da nasaba da cutukan da suka danganci farce?
Lalle yana da ɗaya daga cikin abubuwa da ya danganci farce, saboda akan samu shiga na kwayan cutukan ya daga ciki, saboda idan lokacin da farce, duk lokacin da farce ta samu matsala misali daga ciki, to abin kula shi ne, ko abin da zan so a ce masu sauraro su lura da shi shi ne cikin matsara inda farce ke tsira daga ciki, nan ake yawan samun matsala, da imma an samu rashin kula ko kuma datti ya riga ya shiga, to sai kiga an haddasa an samu kumburi. Saboda dan kakkare da mai yake da sauran abin da ya shafi da muka sani sauran cututtuka da akan samu a farce misali, to amma abin da yakan sa ya dawo ko da kumburi ko kuma ya zama sai an huda ruwa ya fito ko da jini ko da sauransu, gaskiya akwai abin da ya shafi rashin kula, da kuma dai bari datti ya shiga daga baya kuma a zo bayan da aka iya sai an samu, dole sai an samu ko an je asibiti, ko kuma ya kai ga dai mutum ya sha wahala ya tsantsa ya kumbura sai an je an sai da za a yi asibiti da sauransu. Amma alamun da ake gani shine yawanci alamun sun hada da irin wannan kumburi da zafi da kuma ko fitar ruwa ko jini da sauransu.
To likita, wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kula da lafiyar farcen su?
Zan so masu sauraron mu su dauki matakan kariya misali, saboda kar a samu matsala, su tabbatar da suna kula da yatsun su ba farcen su misali. Na farko shine wanda muke magana akan yankewa ko kuma gajartawa, lalle yana da kyau mutum ya tabbatar da ya kula da farcen sa ta wannan, saboda yana karkashin kula da sassan jiki gaba daya. To kinga wanka na ciki, wanke baki misali, ko haƙora ce na ciki, sannan kuma kula da farce na ciki. Su san cewa lokaci guda da idan mutum ya ba farcen sa ya tsawo bai kula da wannan ba, da hannu yake wanke yake cin abinci, da hannun ma yake kamar mata misali, da hannun suke cire abinci su dafa abinci, sannan da hannun kuma suke ake zuwa a ci abinci. To kinga kenan, musamman in ka lura da ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da sauran ƙasashe, za ki ga muna da wannan al'ada da kika sani na cin abinci kamar misali tuwo da sauransu na dan da yatsa da sauransu ko tsotsan yatsa da sauransu to kinga daga nan sai kiga an samu matsala da TD gashi a karkashin farce yake kuma an ci abinci kuma tsotsan yatsa da za a yi ko sauransu shi ma yakan kai ga tsotsi da cizo a ciki to nan zan so masu sauraro san cewa lalle wannan yana shi kada yayi sai haddasa cirutuka a ciki daga baya mutum ya zamto ko ya gagara bacci ya kasa bacci saboda ciwon ciki da kuma kumburi ko abin da zai kai ga daga baya a samu gudawa ko a cinye da sauransu so zan so a ce su kula da masu sauraro san cewa kula da farce na daga cikin hanyar kariya ta cirutuka saboda tsaftacewa yana nisantar da mu daga kwayoyin cirutuka kama abin da ya shafi nau'i na kwayar cutar ita bacteria da kuma wasu abubuwa na tsutsotsi kamar pinworm da sauransu wadda sukan samu wannan gudun su zama sun samu mafaka ne kafin nan daga baya suka samu fitowa sai shiga an samu matsala yau da gobe
wani kira zaka yi ga masu sana'an gyaran farce musamman ma wajen yanzu akwai cututtuka da dama musamman ma wajen tsaftace kayan aikin su
kallai masu kula da gyaran farce na wuri na kudi misali wanda suke kula da wannan sukan amfani da wasu abubuwa na kayan aikin su wanda hala wani lokaci akan samu rashin tsaftace kayan aikin to yanzu kin ga abubuwa sun karu akwai rashin tsaftace kayan aiki sannan akwai kuma rashin tsaftace hannu misali so kamar yadda muka yi ayyuka da dama asibiti muka amfani da safar hannu misali hand glove da sauransu to su ma na san da dama sukan yi wannan kuma muna kira gare su gaskiya su ci gaba da amfani da wannan hand glove din wannan safa ta hannu saboda a samu kariya tsakanin wani wanda aka gama masa da kuma wani mai zuwa ko in ce wata da aka zo da kuma wanda suka kuma karan kansu samu wannan zai kare su daga idan wani ya zo da wani abu na farcin sa bai da wannan akwai matsala a farcin sa ko wani abu ko mu'amala da shi da wurin aiki da shi ya sa an za samu wani abu to yanzu gashi Allah ya sa ta sun yi amfani da ita wannan roba ta hannu misali hand glove da sauransu ya zamto cewa safar hannu misali ya zamto cewa wannan matsala ba ta kai gare su ba to kinga su sun kare kansu daga irin wannan amfani da safar hannu da kuma sun kare kansu har yanzu dauka daga an gama da wannan wani yana layi za a masa aiki wani ma shi ma haka za a masa so kuma abubuwa na yanka na gyaran farce da sauransu a tabbatar da cewa ana tsaftace su saboda bayan an gama wannan aiki kuma wani za a sake wa aiki kaga kenan ya kamata a ce an tabbatar da wannan tsafta daga mutanen da ake musu har kowa da kowa a gama da shi lafiya hatta musamman abin da shafi kare shi mai aiki misali ko ita mai aiki ya zamto ta kare kanta saboda ta amfani da wannan safar hannu wurin samun kar a samu matsala har akai ga matsalan ana ta yada ta ga mutane sun da sun rayu ta zuwa ana wannan aiki da sauransu
To madalla masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu da haka ne muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
To masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aika mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau wanda ya fito daga gurin Mahmud Saliku ƙauren Namoda, jihar Zamfara, Najeriya. Yace kalaman ministan kudin Najeriya na cewa gwamnatin tarayya za ta janye tallafin man fetur a farkon shekarar 2022. Wani abin tayar da hankali ne matuƙa ganin tun yanzu irin mawuyacin hali da al'umman Najeriya ke ciki ballantana a ce litan mai ta kai naira 340 tabbas wannan ya ƙara tabbatar muna da cewar gwamnatin shugaba Buhari ba ta da wani sauran tausayi ga al'umman Najeriya muna kira ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da cewa gara abin muna tallafin man fetur da bamu naira 5,500 da gwamnatin ke ikirarin yi barin tallafin ya fi ba da naira 5,000 mahimmanci gare mu 'yan ƙasa sako daga Haruna Boda Inkaibu karamar hukumar kafin Hausa a jihar Jigawa shi kuwa mai wasika ta gaba cewa salam muryar Amurka tabbas yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakarwa kan cin zarafin mata a duniya ya kamata gwamnatocin ƙasashenmu a duniya su ƙara zage damtse da ba su kulawa ta musamman sako daga Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa
To masu sauraro da takaitattun da labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima na misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu saki da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatarwa, da Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a garin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirin da dare.